This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Allah labo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 19, 31, 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau 24 ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya baki daya ya amince da yarjejeniyar a kafa gwamnatin hada kan kasa a Libya. Ƙungiyar nan da ke kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, Amnesty International, tana zargin ƙasar Rasha da kashe farar hula a hare-hare da take kaiwa a Syria. Hamshagin attajirin nan na Amurka kuma ɗan siyasa Donald Trump ya zai shiga sabuwar shekara da gagarumin rinjaye tsakanin abokan takararsa na shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican.
To, uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Ko menene maƙasudin wannan ziyara?
Mun ga abun ba zai yi ba mu ringa barma His Excellency Kashim Shatima shi kadai ba. Na ga ya kamata mu kawo mishi gudunmawa.
A jamhuriyar Nijar kuwa, ministocin yawon bude ido na kungiyar kasashen musulunci ta OIC ko kuma OCA sun yi wani taro a birnin Niamey domin tattauna yadda ayyukan ta'addanci ke shafar fannin yawon bude ido a kasashensu. 12 ga watan Rabiu awal rana ce da musulmi yake murnar haihuwar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Muna dauke da wata tattaunawa kan wannan rana. Amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya baki daya ya amince da yarjejeniyar a kafa gwamnatin hada kan kasa a Libya kamar yadda sassa da suke rikici a kasar suka amince cikin makon jiya. Daga nan kwamitin ya kira ga dokacin kasashe da ke Majalisar Dinkin Duniya su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito. Wuduri kan haka da Birtaniya ta gabatar ya kira ga Majalisar Shugaban Kasa a Libya ya aiwatar da shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnati cikin kwanaki 30 tare da daukar matakai na tsaron kasar. Jakadan Libya Majalisar Dinkin Duniya Ibrahim Dabash ya ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yana fatar ganin Majalisar Dinkin Duniya ta sassauta takunkumi da ta'aza na hana sayarwa kasar makamai domin Libya ta kare kanta daga kungiyar ISIS, mataki da yake zai kawar da bukatar kasashen yammacin duniya su taimaka wajen kai hare-hare da jiragen yaki. Kwamitin sulhun ya kuma yi Allah wadai kan duk wani nau'i na ta'addanci a Libya da ISIS tare da magoya bayan ta suke kaiwa cikin kasar. Hakanan kwamitin ya bayyana damuwa kan tabarbarewar rayuwa a Libya.
Kungiyar nan da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, wato Amnesty International, ta ƙara kan zarge-zargen da ake yi wa Rasha. A cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya Laraba, tana mai cewa hare-haren da Rasha take kaiwa a Siriya ta kashe aƙalla mutane metan aladunan Homs da Idlib da kuma Aleppo. Kungiyar mai kare haƙƙin bil'adama ta ce farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi sun afkawa gidaje da kuma asibitoci, kuma binciken da ta gudanar ya nuna babu mayakan sa kai ko wasu sansanonin soja kusa da inda Rasha take kai hare-haren. Kamar yadda daraktan kungiyar mai kula da shiyoyin gabas tsakiya da kuma Afirka ta yamma Philip Lothar ya yi bayani, ya ce irin waɗannan hare-hare suna iya zama laifukan yaƙi. Hakanan kungiyar ta Amnesty ta ce tana da shaida cewa Rasha tana amfani da wasu albaru sai da aka haramta waɗanda ake kira cluster da turanci, da kuma bamabamai waɗanda ba su da linzami. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashevko, ya musanta zargin, ya ce rahoton bai kunshi wani sabon shaida ko wani abu sahihi ba waɗanda tuni ƙasar ta fito fili da su.
Hamshakin attajirin nan na Amurka Donald Trump ya ta sama sabuwar shekara da gagarumin rinjaye tsakanin abokan takararsa ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a fadin Amurka na baya-bayan nan da tashar talabijin ta CNN da wata ƙungiya da ake kira ORC suka gudanar kuma aka bayyana jiya Laraba, ya nuna Trump yana kan gaba da maki 21 kan ɗan takara da ke binsa na kusa-kusa. Trump ya samu maki 39 cikin 100, wadda ya nuna ya samu ci gaba da maki 3 daga ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na ƙarshe da aka yi ƙarshen watan Nuwamba. wanda ke bi masa shine senata mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka, senata Ted Cruz, wanda ya samu kashi 18 cikin 100, wanda ya nuna shi ma ya samu karin maki 2. Senata Marco Rubio da kuma likitan kwakwalwa wanda ya retire Ben Carson dukkansu sun samu yar koma baya, duk suna kan maki 10-10. Yayin da gwamnan jihar New Jersey Chris Christie shine ya zo na biyar, yana da kashi 5 cikin 100. Babu ɗaya daga cikin sauran 'yan takara 8 ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican wanda aka auna karɓuwarsa a wannan safiyon ya samu fiye da kashi 4 cikin 100. Jiya Laraba, Trump ya bayyana farin cikinsa cikin saƙo da ya aike ta Twitter, yana cewa, "Na gode muku Amurkawa, tare za mu sake ɗaukaka Amurka." Tashar CNN da kuma ORC sun gudanar da ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a ne tsakanin 17 ga watan nan na Disamba zuwa 21 ga wata.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Georgia, wacce a da take karkashin tsohuwar tarayyar Soviet, Prime Minister kasar Irakle Garibashvili ya yi murabus jiya Laraba kuma bai bada wani dalili na daukar wannan mataki ba. A jawabin da ya yi ta talabijin ga al'ummar kasar, ya ce, "Na yanke shawarar ajiye aiki." Ya ci gaba da cewa, "Ko wani irin wato mukami na wucin gadi ne, banda ikon Allah da kasa su ne masu wato dawamanmu. Muna maida al'umma wato al'ummar kasar ikon su." Garibashvili ya zama Prime Minister Georgia ne a shekarar 2013.
Yawan bakin haure da Amurka take ta sake yarsa duk shekara ya ragu a bana fiye da kowane lokaci cikin shekaru 15 da suka wuce, kamar yadda wani rahoto da gwamnatin Obama ya sake a ranar Talata. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana rahotonta na ƙarshen shekara ta 2015. Rahoton ya nuna kokarin hukumar shige da fice wacce take lura da shirin korar bakin hauren bisa la'akari da irin laifuffuka ko barazana ga zaman lafiya ko tsaron kan iyaka da kuma tsaron ƙasa. Hukumar ta ce ƙasan adadin waɗanda take ta sakaya tasu ya ta'allaka ne kan ragi na kashi 30 cikin 100 na kame da hukumar shige da fice take kan iyakoki, wadda ta ce ya nuna waɗanda suke neman tsallakowa cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba ya ragu. A fadin ƙasa baki ɗaya, waɗanda suka haɗa da kame daga kan iyakoki da kuma a nan cikin gida, Amurka ta kori bakin haure 462 ƙasa da mutum 1,115 idan a kwatanta da bara.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mai ɗakin shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno domin ganewa idanta irin halin da 'yan gudun hijira musamman ma mata da ƙananan yara ke ciki. Daga birnin Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudu biyu ya aiko mana.
We like to use this medium to seek for assistance from Nigerian Manufacturers Association to come to the aid of Borno people. They really need assistance.
Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari kenan lokacin da ta ka ziyara jihar Borno, ya kira ga masana'antu masu zaman kansu da su tallafawa al'umman jihar Borno da su ce suna buƙatar taimakon gaggawa game da irin halin kakanikayi da suka samu kansu ciki na irin wannan rigingimu da ya daidaita al'umman jihar Borno. Hajiya Aisha Buhari da ta mika kayayyakin tallafi ne ga gwamnatin jihar Borno, wanda ya haɗa kayan abinci da tufafi da kayan masarufi da kayan shayi da ma dai irin kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum, wanda ta ce wannan somatabi ne kawai, don kuwa akwai kayayyaki da dama da za su kawo don taimakawa waɗanda rigingimin Boko Haram ɗin ya shafa. Uwar gidan shugaban ƙasar ta kuma kafa wani kwamiti mai mutum 11 ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya Nana Kashin Shatima, wadda kuma ta ɗaura alhakin rabon waɗannan kayi ga waɗanda wannan iftila'i ya shafa.
"Yan wana mata, yau gani a Maiduguri na zo duba ku da yaranmu. Alhamdulillah, mun gode ma Allah, yaƙi dai ya zo mana ƙarshe. Wayanda suka rasa rayukansu a sanadiyan wannan fadan, muna neman Allah ya yi musu gafara. Wayanda suka rasa abin duniya kuma Allah ya mayar musu. Saboda abubuwan da ya riga ya faru a Maiduguri, yanzu an samu sauki. Mutane suna so su koma garuruwansu, amma ba su da muhalli, ba su da abinci, ba su da sutura. Mun ga abun ba zai yiwu ba mu ringa barma Shetima, His Excellency, Kashim Shatima shi kadai ba. Na ga ya kamata mu kawo mishi a gudumwa. Shine yau na taho da wasu matan gwamnati duk wanda yake da abu daga abinci, sutura da kayan gini. Su zo su taimaka ma mutanen Maiduguri su koma inda suke. Sai kuma na dauki mata na ceto su duba yadda za a dinga rarraba kayayyakin nan. A tabbata ya kai hannu waɗanda suke bukatan kayan.
Hajiya Nana Kanshi Timo dai ita ce uwar gidan gwamnatin jihar Borno wanda kuma ta shugabanci wannan kwamiti mai mutum 11.
Ba abin da zamu ce miki mun gode. An insha Allah amanan ɗaya ne. Amma inda kika sa mana wannan amanan insha Allah duk wanda ya cancance ya samu ko sabulu ɗaya ne insha Allah zamu yi da tsoron Allah. Mun gode miki, Allah ya bar zuminci.
Shi ma gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima ya yabawa uwar gidan shugaban ƙasar game da wannan namijin kokari da kuma nuna damuwarta game da halin da al'umman jihar Borno suka shiga. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai malam. Bawan Allah talaka, bawan Allah
to a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto da aika mana daga batun ziyarar uwar gidan shugaban ƙasa a Maiduguri sai na taron da ministocin fannin yawon bude ido na kungiyar ƙasashen musulmi wato OIC ko kuma OCA suka gudanar a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger domin tattaunawa kan yadda har-haren ta'addanci ke shafar fannin na yawon bude ido wanda ke samar da dubban kuɗaɗen shiga. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Lura da yadda matsalolin ta'addanci ke kokarin durkusar da ayyukan yawon bude ido a ko'ina cikin duniya ya sa ƙasashen musulmi a ƙarƙashin ƙungiyar OCE ko OIC duba wannan batu domin bullo da hanyoyin kare wannan fanni da ke samar da ɗumbin kuɗaɗen shiga a ƙasashen da suka mallaki kayayyakin tarihi da na al'adu. An ji ministar ayyukan yawon bude ido Madam Yahaya Ba'are Hajiya Hauwa.
Yanzu an dauki shekaran jiya Mali hotel Radisson da aka bige aka kashe, kun ga wannan babban asara ne ko? In an dauki kuma Mali Tombuktu kun ga abin da aka yi, shi ma wannan babban asara ne. Yanzu in kun dauki jihar Agadez an santa da tourism, an santa da yawon waye kai bude idanu, don shi ne arzikin su, shi ne dukiyar su. Amma yau ƙasar Agadez ya koma ƙasa gaba ɗaya harkan Boko Haram wannan cikin ƙasan Jifa.
Shugaban ƙasar Niger Isu Muhammad ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro. Yana mai cewa idan ana son kubutar da duniya daga bala'in ta'addanci, ni a ra'ayina nauyi rataya a wuyan magabatan kowace ƙasa. Mu dukufa ga waye kan al'ummominmu da na sauran duniya su gane cewa kuskure ne mai muni 'yan ta'adda ke tafkawa. Mu kuma yi amfani da hanyoyin ilmantarwa da na faɗakarwa domin cire aƙidar tsatsauran ra'ayi daga zuciyoyin waɗanda ke laɓewa bayan addini suna cutawa jama'a. Sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi Iyad Madani ya jinjinawa shugabannin ƙasashen musulmi a dangane da yadda suke faɗi tashin fahimtar da duniya manufofin musulunci dangane da batun zaman lahiya, abinda ke nufin babu wata alaƙa ko kaɗan tsakanin wannan addini da ayyukan ta'addanci. Sannan cikin harshen Hausa ya ci gaba da godiya ga shugaban ƙasar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kamar da lagai da Suleiman Muni Barma, to yayin da musulmi a sassa daban-daban na duniya ke shirin fara gudanar da bukukuwan murnar haihuwar Annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya tattauna da Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatih, inda ya fara mai wannan tambaya dangane da wannan rana.
ganin cewa duk shekara ana gudanar da wannan bukukuwan Maulidi kuma shekara ta zago kamar inda Ubangiji Allah ya kawo mu. Kamar menene ma muhimmancin wannan Maulidi ne ga al'umma musulmai?
Muhimmancin wannan rana ga musulmi, na farko godiya ne ga Ubangiji Madaukakin Sarki da ya bamu wannan bawansa ya zo ya kore mana jahilci, ya nuna mana hasken musulunci da wannan falalan alheri da muka samu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cire mu daga wannan musiba na jahilci, ana ta kashe juna, ana ta kashe dauki yan mata da rai a sasu a rami a binne da sauransu, duk zuwan sa ne aka daina wannan. Zuwan sa ne muka samu alqur'ani, muka samu sallah, muka samu azumi, muka samu duk wannan alherin. Saboda haka muke taruwa kowanne shekara mu tuna da shi.
To an ga mata kaman wani lokuta ne ake gudanar da wannan bukukuwa na Maulidi?
Rabiul awwal daga farkon sa ake farawa, amma mafi yawa ana zama a raya daren 12 a wayi gari ana ta tunawa da shi. Ba komai kuma ake a wajen Maulidi ba, sai karatun Qur'ani su hadisi, karanta mu'jizozi na Annabi da sauransu da halayensa, ga yadda ya zauna da shi da musulmai da sahabai, ga yadda ya zauna da wanda ba musulmen ba. Saboda wannan zamanin mu yana bukatan wannan darasin da wannan tarbiyyan. Yin Maulidi karfafa abinda Allah yake da abinda Annabi yake ne.
Ganin cewa za a yi wannan bukukuwa na Maulidi a cikin wani yanayi musamman ma yadda muka samu kama wannan bangare na Najeriya, kamar wani kira za ka yi wa al'umma musulmi game da yadda za a gudanar da wannan bukukuwa?
Alhamdulillah, kamar yadda aka sani, manyanmu da muka tashi muka ga suna Maulidi, ba inda ake Maulidi cikin tashin hankali. Saboda haka muna kira ga 'yan uwa gabaki ɗaya, na farko a yi shi cikin nutsuwa, na biyu duk inda ka samu kanka ka bi dokan hukuma. Mu abin da aka san mu bin dokan hukuma, in an ce kar ku yi kaza kar ku yi, in an ce kar ku fita ku ce sai kun bi titi kar ku fita ku bi titi.
Mai san rasulallah yayi ta kiran rasulallah, labbaika rasulallah raisa ka kara du.
Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah kenan. Yanzu karfe 12 ne na dare da kusan minti 18 a nan birnin Washington DC, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alher Abdi ke fatar iyali na lafiya. A cikin shekara guda da ta shige, shirin domin iyali ya maida hankali kan matsaloli da suka jibinci cin zarafin kananan yara da suka hada da fiyade.
Shi wannan alayin me yake? To shi ne sai mun ƙarya, shi sauran yata ne sai mun ƙarya akan zaman je dubiya. Na muka je can sai kawo lakasira, sai ce mun in sha, sai na ce mishi ba na sha, sai ce mun ne. Ai shi sauran yata ne da ya fara magankano, sai na karba, sai na sha. Ina sha kai na fara juyawa. Inda na yi kwana uku a can, jikina duk gidan abokin shi.
Da lalata kananan yara a jihar Kano.
Kamar idan dare yayi, za ku ga mutane uku ko hudu za su shigo cikin ɗakin ku. Suna gama yaye min naɗi na, sai na buɗe ido, sai suka daddanne min bakina, suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Sai kuma abin da ya ɗauki hankalin wannan shirin cikin sama da shekara guda da ta shige, wato batun 'yan matan Chibok. A watan Afrilu, 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara guda a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Shirin domin iyali ya ɗauki wata guda yana bibiyar gudunmuwar da muka riƙa badawa a yunkurin ceto su a lokacin da suka cika shekara guda da sace sun. Ga kaɗan daga cikin abin da muka gabatar.
Tun daga farko ma abin tambaya a nan shi ne, gwamnatin tarayya ta ce ta rufe bodoji, an rufe hanyoyin fita. Ta yaya aka yi mutanen nan har suka ɗauki trunks na motoci manya har suka fita da yara over 200? So me gwamnati take so ta gaya wa mutane?
Da suke nuna ɓacin ransu da jan ƙafa da hukumomi a Najeriya ke yi, waɗansu ƙungiyoyin mata sun ba da wa'adin ceto 'yan matan Chibok idan ba haka ba su yi ɗamara su shiga jejin sambisa. A wancan lokacin na tambayi Professor Hawwa Biyu abin da ya sa suka ɗauki wannan matakin, sai ta bayyana cewa
kace abin da ta muke makewa tunanin shine saboda mun ga tunda aka kama yaran nan mun ji labarin an kawo ko ɗaya daga cikin yayan nan ba.
To banda fitaccen gangamin ceto ƴan matan Chibok da ke zaman dirshe a Abuja da ake kira Bring Back Our Girls Campaign, an yi irin wannan gangamin a birane da dama na Najeriya da suka hada da jihar Kano, inda masu gangamin ke cewa
yaran nan ko kwaya ɗaya ce ta rage ba a fito da ita ba, ba za mu daina taron nan ba, mun kama yake nan saboda mu iyaye ne.
Sako guda ɗaya ne kawai muke da shi, a dawo mana da ƴaƴanmu, kannanmu da aka sace, kuma a bada kariya ga mutanen Najeriya.
Na kuma yi hira da ɗaya daga cikin ƴan matan da suka samu tserewa daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram bayan zaben shugaban ƙasa. Ga kiranta ga shugaban ƙasa na Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari.
Kiran da zan yi a gare shi, shi ba shi ne ya zaɓe kanshi ba, ba wai mutum ba, amma Allah ne ya zaɓe shi. Tuntuni Allah ne ya raɗa shi cewa zai zo ya zama shugaban na jama'ansa. To ya taimaka kuma kamar yadda Allah ya taimaka masa, sai shi kuma ya taimaka ma wanda suna cikin wahala, ya kuma ci jin wanda suna cikin hannun mugaye nan.
Yawa to wanda sako kike da shi, misali ga inda a ce waɗannan abokanki ƴan matan nan sama da 200 da suke hannun kungiyar Boko Haram har yanzu, inda a ce suna sauraron ki, wani sako kike da shi domin su?
Zan ce musu ko da ake tanantawa, domin ni ba zan iya in cice su ba, sai dai ni in yi musu addu'a. Ba wanda zai iya ya cice su kuma sai tare da ikon Allah. Abinda zan iya in ce da a ce ina tare da su, sai dai su yi addu'a sorokin Allah a duk lokacin da suka rasa ransu a cikin hannun mugaye, kuma sai su sadu da Allah su, wanda kuma Allah ya bar shi da nufasawa, kuma sai ya ci gaba da ɗaukaka suna Allah.
Yawa to me kuma wanda kira kike da shi ga gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan, to nan da wata biyu me kike so ki gani gwamnati ta yi, kasancewa yanzu gwamnati ta tashi tsaye domin ganin cewa ta sha ƙarfin Boko Haram din nan?
To ni kuma ina gani kuma kamin ya ci gaba da aikinsa, ina so kuma ya sa mutane su je su karɓi ƴan matan su dawo da su a cikin gida.
Tunda aka sace ƴan matan shekara guda da ta shige, shirin domin iyali yake bin diddigin wannan batu da nufin ganin duniya bata manta da su ba, da kuma neman ganin an ceto su. Ga wata hira da muka yi da ɗaya daga cikin iyayen da aka sace ƴaƴansu.
Kin sani kin rada wannan abun ya faru, ni ina gani a cikin gida ban samu kwanciyar hankali ba, ba cin abinci ba, da bacci ba, kullum ni ina gani a cikin gida da tunanin ƴarna. Hanji cikin gare kai ga haifa da yana zafi, wata kudu ban gani ba, wallahi gonda gawa na bineta ba zai suke magana ba, kuma an kira saboda ya matanan ba zai ma amsa ba.
Yawa to Malam Shatima, waɗannan ƴan matan da suka samu kansu suka dawo gida, wani hali suke ciki bisa ga sanin ka?
Su yanzu kuma suna da damuwa kamar iyaye ne, saboda abokanin su ne, ƴan uwan su ne, su za su yi sanin shefa tare ne, har yanzu wata hudu ba su gansu ba, kuma suke suna yana bindin nasu a kan in ba su gani yaya mata nan ba, ba wani motsi da za su yi, suna da farin ciki, suna ci gaba da farin ciki tare da mu iyaye din nan.
To sai dai gwamnati ta so ta makara, domin ko da Allah ya sa an ceto ƴan matan nan yau, waɗansu za su dawo marayu, domin kuwa
a ranar Lahadin da ya gabata ne dai Allah wa ɗaya daga cikin iyayen yaran nan ƴan mata da aka sace na garin Chibok rasuwa.
It's been a year, Daddy. I really, really miss you.
Love is all that I need.
Can you see me on
and
the field?
I found it there in your heart.
Do you think I could be a doctor?
Now our dreams are coming true.
I love you so much.
Oh, oh.
I miss you, Daddy. I really miss you, Daddy.
I miss you, Daddy.
Emma Tanchibok, Dunia Bazata Mantaba. Alheri ke yi wa dukan illahirin al'ummar Chibok, fata alheri da kuma begen Allah ya hada fuskokin ku da ƴan matan lafiya cikin alheri
sa. I really miss you, Daddy.
I miss you, Daddy.
Yeah.
Shirin Grace Alheri Abdi kenan na bitar muhimman batutuwan da ta tabo a shekarar nan da take kan karewa a shirin ta na domin iyali. To albarkacin bukukuwar ranar Kirsimeti da ke tafi a gobe idan Allah ya kai mu ga wannan sako.
Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country road.
Sunana Reverend Habila Andrew Kakaba. Lokacin Christmas lokaci ne da ake cike da farin ciki da murna domin zagayowar lokaci da Ubangijinmu Yesu Kristi ya zo duniya. Yadda ya alkauta ta bakin annabawa kamar a cikin Annabi Ishaya yayi magana haifuwar Isa Almasihu. Littafin Annabi Ishaya sura 1 aya 23. Ma'anar Emmanuel kuwa ita ce Allah na tare da mu. Lokaci ne ake bukatan duk wani mutum mai rayuwa a cikin duniya musamman Krista masu bi za su nuna halin murna da kauna. Isa Almasihu ya kawo mana salama ne, shi yasa kuma ana bukatan mu yi zaman salama a sakanin mu a cikin duniya gaba daya. Dukkan mu mutane Allah ya yi mu, Allah na kaunar mu, Allah kuma yana bukatan mu duka mu rayu da shi har abada. Abunda duk abun da yake faruwa sakanin mutum da kiyayya da wasu kisa da tada hankali da tarzoma da asara rayuka da ake ba nufin Allah bane, kuma ba nufin Allah halaka rai a cikin duniya ba. Allah yana so mu yi zaman lafiya, mu zauna lafiya, muna masa hidimomi, muna masa ibada, sannan kuma mu yi rayuwa a cikin salama da ni'ima da ya bamu a cikin duniya duka. Shine manufar Kirsimeti. Shi yasa a cikin Yohana sura 3 aya 16 ake cewa gama Allah yayi kaunar duniya har ya bada dansa haifaffe shi kadai domin dukan wanda yana bada gaskiya gare shi kadai ya lalace. Allah ya bamu doka guda daya, ka kaunaci Allahnka da dukan ranka da dukan zuciyanka da dukan azancinka. Yace dayan dokan kuma kaman shine ka kaunaci makwabcinka kaman ranka. Na Kirsimeti zarafi ne ga dukkanmu a cikin duniya, saman a Najeriya, mu rungumi wannan salama da Isa Almasihu ya kawo mana domin mu samu zaman lafiya mai dorewa. Ni Reverend Habila Andrew Kakaba da wannan ina fata a yi bukin Kirsimeti mai lafiya mai salama wadda zai dauka ka sunan Ubangiji. Allah ya ba mu alherin sa duka. Amin.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year.
Tuma da Allah yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labarai a takeice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya baki daya amince da yarjejeniyar kafa gwamnatin hada kan ƙasa kamar yadda sassa da suke rikici a Libya suka amince cikin makon jiya. Daga nan kwamitin ya kira ga dokokin kasashe da ke majalisar su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito. Ƙungiyar nan da take rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International tana ta ƙara kan zarge-zargen da ake wa Rasha cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya Laraba. Tana mai cewa har-harin da Rasha take kaiwa a Siriya ta kashe akalla mutane mai tan alardunan Homs da Idlib da kuma Aleppo. Hamshakin attajirin nan na Amurka Donald Trump ya ta samma sabuwar shekara da gagarumin rinjaye tsakanin abokan takara sa karkashin jam'iyyar ta Republican. Amma a kasar Georgia wacce a da take karkashin tsohuwar tarayyar Soviet, Prime Minister kasar Irakli Garibashvili ya yi murabus jiya Laraba kuma bai bada wani dalili na daukar wannan mataki ba. A jawabin da ya yi ta talabijin ga al'ummar kasar ya ce na yanke shawarar aje aiki, ya ci gaba da cewa kowane irin mukami na wucin gadi ne banda na ikon Allah.
Masaro abin da ya saka kenan a shirin namu wannan lokaci, sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi za mu zo muku da wani sabon shiri da ikon Allah. Kafin nan bari mu ta iyalan Alhaji Garba mai barkuno muna daurin auren ɗansu Awwal Muhammad Garba Kakali wanda za a daura ranar Asabar a garin Jos a gidan Balanfalke dake Dilimi. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni a wannan shiri, sai injiniyan mu kuma Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.